Lumumba da sharholiyar makada kenan da suka shabu shashar su a yayin babban taron kongaren jam'iyyar Lumana Africa da aka yi a zauren Palais du 29 juillet dake birnin Yamai. Tsanguni ɗaya dai mahalarta taron sun tantance matsayi da aƙidar uwar jam'iyyar ta Lumana Africa tare da sauya kwamitin ta nazartarwa da samar da wani sabon kwamiti mai kumshe da sababbin jini irin na 'yan gwagwarmaya. Karo na biyu kenan da jam'iyyar ta Lumana Africa ke gudanar da babban taron ta wanda wani abun da ke a matsayin bako ga jam'iyyar a wannan karo shine ana wannan taron ne ba tare da shugaban jam'iyyar ba Malam Hamma Ahmadu inda yanzu haka yake ci gaba da gudun hijira a kasashen Turai. Daukacin mahalarta taron dai na jam'iyyar ta Lumana Africa sun tantance takara tilo ta Malam Hamma Ahmadu. Alhaji Muhammad Lawali Leje kakakin jam'iyyar Lumana Africa ne.
Lokacin da muka jam'iyya muka yi gwagwarmaya son excellence Hamma Ahmadu bayanan kuma ga wani karo Allah ya kawo mun bayanan kuma 'ya'yan jam'iyyar sun tsayin daka kana ji na baka labari na ce maka jaha takwas gaba ɗai sau kowace jaha duguguwa take ba wanda jaha da bata kawo takarar Hamma Ahmadu ba.
Taro dai yayi taro inda magoya bayan jam'iyyar ta Lumana Africa daga kowace kusurwa ta ƙasar Nijar suka ci ga zauren Palais du 29 juillet makil abubuwan da wasu manazarta ke ganin kamata ya Hamma Ahmadin ya daure ya dawo domin karɓa kiran magoya bayansa waɗanda suka yi ta sowar cewa sai Hamma Ahmadu. Malam Sani Muhammad Malam sakataren jam'iyyar ne na Lumana Africa.
Na ce ma buga gaba ta wawaye. Wawashi kaɗai ne zai buga gaba a ce ga gobara zai zan hada wuta. Amma duk mai hankali yana tsaye nasari. Lokacin zai zo kuma zai amfani da wannan jama'a da take kuma za ka ganta kuma gaskiya ce tana nan. Kuma lokacin da za ta tabbata.
Ko baya ga zaben sababbin shugabannin jam'iyyar ta Lumana Africa, taron na ƙasa ya tabbatar da korar wasu kusoshin jam'iyyar da suka bi jirewa a jam'iyyar tare da nuna goyon bayansu ga gwamnatin shugaba Muhammadu Isufu cikin su har da Umar Hamidu Chana. A cewar ɗaya daga cikin na hannun damansa kuma tsohon shugaban jam'iyyar ta jihar Dogon Dutse Alhaji Haruna Magaji, su kan tun kafin wannan rana da aka gabatar da wannan taro suka ɗauki ƙaddara.
Ni na yi shekara ma bani magana da sunan ma tun lokacin da na yi wata conference ita a Dogon Dutse. Na goyon bayan shugaban ƙasa, to ni tun lokacin nan ka tambaye su ban sake wani renewal ba a cikin jihar mu da sunan Lumana. Na juyo bayan.
Yanzu kawai kenan duka group din ku kun dauki kaddara an huda ku Lumana shikenan.
Ah mutum yoshi mu wannan kaddara mu wannan kaddara ce mun jima da muke Lumana.
Gungun magoya bayan dai na jam'iyyar ta Lumana Africa da babban taron ya kora sun ce za su tattara a ranar 20 ga wannan wata domin nazari akan makomar su. A yayin da shi kuma sabon shugaban jam'iyyar ta Lumana Africa Malam Hamma Ahmadu taron ya zaba ke ci gaba da kasancewa kasashen waje na gudun hijira domin gudun hukuncin kotu kan zarginsa da ake yi na mallakar jarirai daga tarayyar Najeriya. Abdullahi Maman Ahmadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.